Sashen sanarwa da Amurka ke magana akan mita 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta Viewer Africa akan mita 200.5 zango FM a birnin Yamai sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC amma wannan karan tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shirin A cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar ƴan sanda a Najeriya a Niger ta yi nasarar shafke wasu gaggan barayin da suka yi kaurin suna tsakanin iyakan Najeriya da Niger Sai kuma Najeriya inda za ku ji cewa shugaban Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamiti na kula da sha'anin aikin ƴan sanda Kamar da kuka ji a shirin mu na rana, cibiyar sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargadin cewa idan ba a shawo kan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya ba cikin gaggawa, lamarin zai iya dara na Boko Haram muni. Akan haka ne za mu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-2-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau tare da sallama ga cikakkun labaran. Amurka ta yi barazanar kakabawa Turkiya takunkumin bidda bata saki fasto ba Amurkin da take tsare da shi ba. Idan Turkiya bata saki wannan limamin ba da bai aikata komai ba ba tare da bata lokaci ta maido shi gida ba, Amurka za ta sawa Turkiya takunkumi mai tsauri sai an saki fasto Andrew Brunson. Inji mataimakin shugaban kasa Mike Pence yau Alhamis a wani taron koli kan yancin addini da aka gudana a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. An tsare Andrew Brunson, wani limamin Krista na majami'a Black Mountain da ke jihar Carolina ta Arewa a Turkiya, bisa zargin ayyukan ta'addanci da leken asiri. Batun ya sa dangantaka tsakanin Turkiya da Amurka abokan kawancen NATO suka yi sanyi. Shugaban Amurka Donald Trump shi ma ya ambaci batun a sakonsa na Twitter, inda ya ce Amurka za ta sawa Turkiya takunkumi sabili da ta tsare fasto Andrew da suka yi na lokaci mai tsawo. Yankunan mayar kare hakkokin ma'aikata da yakin kwantar da kwatar yancin kai da marubuciya kuma mafi wato fitacciyar mai dinka kayan kawa sun shiga takarar shugaban kasar Zimbabwe. Ko da wani siyasa mai nasara ko kuwa babu, sun shiga tarihi a matsayin matan da suka fara shiga takarar shugaban kasa. Suna daga cikin 'yan takara 22 da suka tsaya takarar shugaban kasa a zaben da aka gudana a kasar Zimbabwe ranar Litinin. Jerin 'yan takara mafi yawa tun da kasar ta samu 'yancin kai daga Burtaniya a shekara ta 1980. Wannan ce kuma takara ta farko da babu sunan Robert Mugabe, wanda sojoji suka sauke a watan Nuwamba da ya gabata. Ana daukar zaben shugaban kasa a matsayin rabareni tsakanin shugaban kasa mai ci Emmerson Mnangagwa, dan shekaru 75 na jam'iyyar ZANU-PF, da Nelson Chamisa, wani lauya dan shekaru 40 na jam'iyyar Movement for Democratic Alliance. Biyu daga cikin matan da ke takara fitattu ne, Joyce Mujuru ta yi aiki a matsayin mataimakiyar shugaban kasa ta Mugabe na tsawon shekaru har zuwa shekara ta 2014. Yanzu take takara ƙarƙashin jam'iyyar haɗaka ta People Rainbow. Sai kuma Nkosazana Kuppi, mataimakiyar Prime Minister ƙasar ta farko, wadda ta tsaya a takara ƙarƙashin jam'iyyar Movement for Democratic Change MDCT. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya bayyana yau Lahadi cewa yana da cikakken kwarin gwiwa kan mataimakinsa Rod Rosenstein. Ya yi watsi da bukatar da wani gungun 'yan jam'iyyar Republican a majalisa suka gabatar na neman a tsige shi a kuma cire shi daga mukamin nasa. Da yake magana a wani taron manema labarai a birnin Boston, Session ya ce mataimakin nasa Rosenstein yana da cikakken kwarewa aiki. sashen babban jami'in aiwatar da doka da oda kuma shugaban ma'aikatar shari'a ya bayyana goyen bayan Rosetta ne kwana daya bayan da yan jam'iyyar Republican 11 a majalisar wakilai suka kaddamar da wani yunkurin tsige Rosetta da suke zargi da aikata ba daidai ba da kuma gaza samar masu da bayanai da suka shafi binciken da Robert Mueller ke jagoranta kan rawar da Rasha ta taka a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 daga ƙarshe tsohon fitaccen dan wasan kasar Pakistan da ya shiga siyasa Imran Khan a cikin jawabin lashe zabe da aka yayata a tashar talabijin yau ya yi alƙawarin yaki da talauci da cin hanci da rashawa da suka yi wa kasar katutu ta wajen yi wa tsarin gwamnati garan bawul Khan ya yi jawabin ne bayan kammala kirga kimanin kashi 90 cikin 100 na kuri'un da aka kada jiya Laraba a zaben majalisu jam'iyyar Khan ta Pakistan Tehreek-e-Insaf PT tana kan gaba akan babbar abokiyar hamayyarta mafi kusa Pakistan Muslim League Nawaz ta tsohon Prime Minister Nawaz Sharif da aka daure kusan dukkan manyan jam'iyyun hamayya sun yi zargin cewa an tafka magudi a zaben da nufin ba kan galaba zargin da hukumar zaben mai zaman kanta ta kasar Pakistan ta musanta
Adalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji da farko hukumar yan sanda a jamhuriyar Niger ta samu nasarar cafke wasu gungun barayi da suka yi kaurin suna a tsakanin Niger da Nigeria saboda yadda suka addabi jama'a da sace-sacen motoci yayin da wasu daga cikin su kuma suka shahara wajen aikin sa ido akan masu shige da fice wato na bankuna domin su tsara kai musu farmaki. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mani Barma, na da ƙarin bayani.
Yawaitar koke-koken jama'a masu nasaba da tsanantar sace-sacen motoci a 'yan watannin nan ne ya sa hukumar 'yan sandan farin kaya wato feji kaddamar da bincike a ciki da wajen birnin Yamai kafin daga bisani jami'an su haɗa gwiwa da takwarorinsu na Najeriya a ci gaba da harhaɗa bayanan da suka ba da damar damƙe gungu-gungu biyu daga cikin gungu huɗun da aka gabatar da su gaban 'yan jarida. Inspekta Naziru Musa na daga cikin masu magana da yawun hukumar 'yan sandan Niger.
Su bakwai ne suna sata motoci nan cikin garin Niamey sai su bidi wani mekanisiyan su bashi ya canza musu sasi sasin wagga mota a ɗebu a saga wagga na wagga a ɗebu a saga wagga nan take sai su bidi toliye kuma ya sake musu fencir nan a Niamey suke sai da motocin wajen mota 12 ne aka sace daga cikin su an samu mota 7 kuma mota 2 sun saida su antiyata da tashi su waɗannan mutane an samu kuɗi miliyan 3 da jaka 30 gare su gurbi na biyu shi ko ya kunshi mutum 3 waɗanda suke yawo a cikin Niamey surtu da dare don su ga mota irin motocin nan da an kai gare bakin gida in babu mutane sai su sa kele su bude su tahi da motar cikin wannan dare din suka bar Niamey su dauki kyan hanyoyi kamar misalin hanyar Libori nan suke bi su saukatan su wuce sai Birni da Birni su bige Shemi su bi Dumega su bi Tsibiri sai su wuce sai Nigeria daga cikin su mutum biyu an samu an kama su nan feji guda kuma ya tsere
wani gungun barayin na daban da ya fada hannun yan sanda shine wanda ke aikewa da mutanen sa domin aikin zuba ido a bankuna
yan Nigeria ne guda 3 amma biyu din suna nan suna aikin su na sace-sacen nan Niamey amma shugaban nasu yana can Nigeria shi sai dai ya taho Niamey yazo ya koma haka yake to su menene suke yi suna zuwa cikin bank ne in sun kaje cikin bank ba retire suke ba wani abu za su yi ba kawai suna kallon mutane waɗanda suka ce sun kai retiren kuɗi masu ɗan yawa sai su zo su ada musu kusa ga tayarsu surtu masu sa kuɗi cikin saki in suka fito da kuɗin su suka sa cikin mota sai su kuma su hau moto ɓarayen su rinka biyan su to in mota ta yi faci sai guda cikin su ya ce ma shofar kin mota ta yi faci kayan shofar ya tsaya ya dibi facin shi kuma guda ya yi profiti har ya buɗe mota ya ɗauki kuɗin to kuma inda nan ba su samu sa'a ba suna iya biyan mai motar su bi sai inda ya gari in sun samu iya sa'a kaɗan sai su buge bitar ɗin su ɗauki kuɗin
sai rukuni na huɗu na ƙarshe
mutum huɗu ne waɗanda feji ta yi interpele gurfi ne wanda yake nan yana tasowa yanzu cikin garin Niamey wata mata dai yar kasuwa ita ce ta farko wadda sun karin kabiya suna tsammanin za su samu kuɗi fiye da 10 miliyon gare ta
sanarwar hukumar 'yan sandan na zuwa ne a wani lokacin da jama'a ke ci gaba da alhinin mutuwar wani matashin da aka bayyana cewa barayi ne suka halaka shi a makon da ya gabata a nan Yamai kafin su arce da babur dinsa to amma jami'an tsaro sun ba da tabbacin zurfafa bincike domin gano waɗanda suka aikata wannan kisa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Jeff,
to agai da Suleiman Muni Barma sai kuma Najeriya inda dukan da dukan alamu shugaban Muhammadu Buhari ya karbi koken da ƴan Najeriya da dama ke yi akan tabarbarewar harkokin tsaro wakilin sashen Hausa na murya Amurka Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani
yanzu dai shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamiti na kula da sha'anin aikin ƴan sanda wato Nigeria Police Service Commission karkashin jagorancin tsohon Safeto General ƴan sandan Nigeria Mifflin Smith domin gudanar da ayyukan da za su kawo gyara da garan bawo akan sha'anin aikin ƴan sanda a Nigeria Hajiya Najatu Muhammad na daya daga cikin mambobin wannan hukuma kuma ta yi mun karin haske dangane da irin matsalolin da suka fara hangowa cewa za su tunkara
to kaga abin da yake faruwa a da shine badakanar daga wannan commission din take farawa sai su hada kai da shugaban ƴan sanda wato banda dai badakala akwai waɗanda a yanzu zancen da nake maka za a kawo mutum a ce yau kai ka nuna masa kai ka koya masa aikin ɗan sanda yana ƙarƙashin ka can ƙasa-ƙasa amma sai ya samu kuɗi ya saci kuɗi ko ta ina sai ya kai sai ai masa ƙarin girma sai kuma wanda kai ka koyawa ya dawo yana karkashin ka wai shi yake baka umarni ka faɗa min dalilin da isa zan yi aikin na fi ka sanin aikin amma saboda ka fi ni iya sata an dora ka a kaina to faɗa min dalilin da zai sa yi saboda mutumin da aka zalunta ba shi da yanda zai yi kare haƙƙin al'umma to ɗaya daga cikin abubuwan da suka lalata ƴan sanda a ƙasar nan abin da ake faɗa mana yanzu tashin farko muna da ƴan sanda wajen 300,000 ba mu da gida 180,000 inda ƴan sanda za su zauna to kaga ire-iren waɗannan abubuwan mutum zaka ga ɗan sanda yana kwana a titi ko yana kwana ma a cikin cell a binnan din ƴan sanda ba DPO da zaka je yana da budget na Allah da Annabi na 2,500 in ka zo da laifi kai zaka siyo takardar ma da za a rubuta to wannan ba a dauko ma hanyar gaskiya da za a gyara
to amma game da wannan nadin da kika karba shekarun baya da shugaba Buhari ya zo an yi miki mukami a jami'a ta jihar Jigawa amma baki amsa ba kuma ana cewa mukamin minista ne ake sadan za a miki amma bai a miki ba shi yasa kamar kika watsar da wancan nadin da ake miki to wannan aikin ya fi na minista ne ko kuwa me yasa kika karba
wannan aikin ne yanda nake aqida ta ya fi min minista 1,000 saboda in dai har Allah ya bamu nasara kamar yanda muka yi niyyayi tunda aiki baya yiwuwa sai da niyya abinda yasa aka kasa gyara komai a kasar nan idan ba a da niyyar a gyara ne to mu mun zo da niyyar zamu gyara mun tabbata karfin Allah zai dafa mana to abinda isa kenan na karba kuma akwai bambanci tsakanin yiwa shugaban kasa aiki da yiwa kasa aiki kasa ta ce Najeriya ko a mace ko a raye
Jiya Najatu Muhammad kenan daya daga cikin kwamishinonin da shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar a Abuja Umar Faruk Musa murya Amurka Abuja Najeriya
to madalla a gaida Umar Faruk Musa to yanzu kuma lokaci da zamu bude line waya domin a kira a bayyana ra'ayi
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
kuma da lamu samu kira na farko daga jihar Sokoto wace magana daga Sokoto
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salam amma ka rage a kwashe dudiyanka
na rage insha Allah
to madalla muna jin ka
to kuna tare da Usman Bello Bunkari karamin hukumar ta jinjiya jihar Sokoto Najeriya
to Usman Bello
sai dai Allah da yake na kawo muku a makare ban san maudu'in ku ne ba
wato abin da muke tattaunawa akai ko muke so mu ji ra'ayinku akai shine cibiyar sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargadin cewa idan ba a shawo kan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya ba cikin gaggawa lamarin zai iya muni fiye da na Boko Haram me zaka ce game da wannan
na'am to alhamdulillah dangane da gaskiya wannan international crisis group din nan da tabbaye na wannan matsala a Najeriya to lalle tabbas akwai yiwuwar irin haka dan idan ka diba matsalar manoma da makiyaya abuna da ya kasance gaskiya zaman ruwan dare a kowane bangaranci a Najeriya don shi inda matsalar take zaka iska mu aka sai zan makiyayan Fulani ne musulmai akasarin manoman kuma zaka iska mu akwai musulmai akwai kristoci to amma muna ganin akwai wadanda ke dan shiga cikin wannan matsala suna son su kawo hargitsi tsakanin al'umma to mafita anan shine shugabanni na addini su tashi su wayar da kan al'umma muhimmancin addini na kare rai kakka zama sanadiyar hitarin dan adam idan
to madalla mun gode Usman Bello yanzu kuma zan garzaya zuwa jihar Zamfara waki magana daga Zamfara na Zamfara kana ji na to da misal da yiwar ina ga mun rasa na Zamfara ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kada amanta abin da muke tattaunawa akan shine cibiyar sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargadin cewa idan ba a shawo kan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya ba to lallai mun abin lamarin zai muni fe da na Boko Haram mun samu kira daga Yobe wake magana daga Yobe Naiba kana ji na da alama mun samu tangarda da line na Yobe sai kuma mu garza zuwa Kaduna maki magana da Kaduna
Ibrahim Jarmai barka da yammaci
barka kare
sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
to Murtala muna sauraron ka
eh to a wannan magana nasu gaskiya ne fa da fatan mai girma shugaban kasa yana saurare da dukkan jami'an tsaro to kaga haka duniya ta ga mai gaggauta kafa dokan ta baci a jijjohoshin da ake wannan rikici kenan gwamnati sun gaza ba za su iya bai tura jami'an su mu tabbatar yayi iya kokarin shi kaga wannan abu da suka bashi abin matakin da ya kamata ya dauka kenan sun ce a dauki mataki da gaggawa gaggawa shine a kafa dokan ta baci a jijjihan da ake kace-kace wallahi sai kaga canji dan muna zargin fosu masu jahan kamar suna goyon bayan abin saboda siyasa da fatan za ku tashi lafiya
to madalla mun gode maka Allah sai kuma mu garzaya jihar Katsina daga Funtuwa waki magana daga Funtuwa
to Ibrahim Jamai barka da la'asariya sunana Usman Manika daga nan Mero Road Funtuwa cikin jihar Katsina dake tarayyar Najeriya
to muna sauraron ka Usman Manika
to ni dai a shawarar da zan ba mai girma shugaban kasa da yan majalisun mu na jiha na kasa
da alama layin Usman Manika ya tsinke to bari mu je Sokoto jihar Sokoto waki magana daga Sokoto
Assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam
kana magana da Abdulrashid Jula Mustafa daga jihar Sokoto
to Abdulrashid muna sauraron ka
eh a gaskiya da farko dai ba a ne daji a yi irin ake fadan gana dai a san doka ta baci idan muka diba irin Zamfara irin abin da ke kana a Zamfara ana kashe mutane tamka ana kashe kyasu akwai bukatar gaskiya a san doka ta baci idan muka duba lokacin Obasanjo an samu hitina a Jos akzar doka ta baci kuma abin ya samu a Maduna akwai bukatar irin Zamfara da Kaduna da wasu jihohi ake samun hitina akwai ba a daga sa aka doka doka ta bace saboda doka ta bace tana da matukar muhimmanci ko da a ce na wata uku aka sa
to madalla mun gode Abdulrashid to bari mu kitara zuwa jihar Taraba wace magana daga Taraba
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Abubakar Babbolo
to Abubakar muna sa
mutum daya karman hukumar Karlami da jihar Taraba
to muna sauraron ka
to rikicin tsakanin manoma da makiyaya dai sai da muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don ni abun da na fahimta wannan abun akwai siyasa a cikin sa don yau Fulani ba yau suke a wani jihohi a arewa ba a yi wannan rikicin ai to me yasa wannan jihohi kai ake wannan rikicin kaza akwai abun duba lamarin nan
to madalla mun gode Abubakar bari mu garzaya zuwa jihar Kano waki magana da Kano Hello muna sauraron ka. Kwaki magana da Kano. Wa alaikum assalam.
Magana dan Juma mai mai magana da Juma mai shago ko.
To dan Juma muna sauraron ka. To muna jin ka dan Juma.
Rikicin manoma da makiyaya gaskiya
da alamun layin ka
na lahir raji'u na gaskiya saboda inda za a kai zuciya nesa su makiyaya da manoma da Allah da annaba kai zuciya nesa dan wannan fadace da ake gaskiya domin Allah ba zai kawo mana ci gaba ba kullun sai dai ni tafi ba tsakanin mu tunda su abokan zaman mu ne su hija cikin mu mu hija cikin su
to madalla mun gode dan Juma mai shago bari mu ketara zuwa jihar Katsina wace magana daga Katsina
ni ne Alhaji Sanusi daga Karaduwa Katsina state
to Alhaji Sanusi muna sauraron ka
wato ina magana ne akan wannan abu da ke faruwa idan an ci
da alama layin Alhaji Sanusi ya samu tan
ai da can ma an taba yin siya
kana
an taba kashe kashe me yasa ba a ce MPDP bane ba
to madalla mun gode Alhaji Sanusi kada manta ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC maudu'in da muke tattaunawa kai shine cibiyar sa ido a kan rikice-rikice ta ba da wannan gagadi na cewa shawu gaggawa shawu kan wannan lamari in ba haka ba zai fi rikicin Boko Haram muni to mun samu kira na karshe daga Katsina waki magana kan Katsina a Katsina
ni ne Lawan
to Lawan muna sauraron ka
aga ga Allah ina ba da shawara ga Allah aga shi gaban kafa ya kau mataki da wuri dan mutane san su a siyasa na gode
to madalla madalla daga kan waya ka zamu rufe line waya sai kuma Allah ya kai mu gobe sai ku ji mu dauke da wani sabon shirin da yana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 4:51 ga shirin mana
wasanni a takaice
don wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Tyrone Ibuchi ya ce san bai da na sanin zaben bugawa Najeriya wasa ba a maimakon kasar Holland Ibuchi dai ya buga wa Najeriya wasa a gasar kullun kafar cin kofin duniya da aka kammala kwanan nan a kasar Russia mahaifin dan wasan dai dan Najeriya ne yayin da mahaifiyarsa kuma yar kasar Holland lamarin da ya bashi damar bugawa kowace daga cikin kasashen biyu wasa Ibuchi dan shekaru 22 ya taka rawar gani a wasan da Najeriya ta yi galaba akan kasar Iceland a gasar ta cin kofin duniya a watan Mayu da ya gabata ne dan wasan ya koma kungiyar Benfica a kwantaragin shekaru 5 Dan wasan kasar Masar Muhammad Salah ya koma bakin aikin sa na zura kwallo a kungiyarsa ta Liverpool bayan dawowa daga jinyar rauni yayin da ya zura kwallo a wasan da Liverpool din ta doke Manchester City da ci 2-1 a wasan gasar cin kofin kwararru na kasa da kasa a New Jersey ta kasar Amurka Salah ya shigo ne a rabin lokacin wasan na biyu inda a cikin mintin sa daya na farko ya zura kwallon Liverpool din za ta fafata ne da Manchester United a wasan su na gaba na gasar a gobe Juma'a Tsohon mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Sir Alex Ferguson yayi godiya da yabawa ga ma'aikatan asibitin da ya kwanta inda aka yi masa aikin tiyata a kwakwalwarsa Ferguson dan shekaru 76 ya bayyana a wani hoton bidiyo wanda shine karon farko da yayi magana a bayyane tun komawarsa gida daga asibitin haka kuma ya godewa dukkan jama'ar da suka yi masa fatan alkhairi sa'ad da yake kwance an yi wa Ferguson aikin tiyata na gaggawa a ranar 5 ga watan Mayu da ya gabata inda kuma aka kwantar da shi a sashen kulawa ta musamman na asibitin tsawon kwanaki shahararriyar yar wasar tennis Serena Williams ta ce ana nuna mata bambanci sosai a gwajin shan kwayoyi fiye da kowane dan wasan tennis Serena yar kasar Amurka da ta lashe manyan gasannin tennis har 23 ta bayyana korafin nata ne a shafin ta na Twitter wani rahoto da aka wallafa a yanar gizo ya bayyana cewa hukumar gwajin tantance amfani da kwayoyi ta kasar Amurka ta yi wa Serena gwaji har sau 5 a cikin wannan shekara kadai ta 2018 to sai dai yar wasar ta ce ta gano ita kadai ce aka fi yawan yi wa wannan gwajin lamarin da take gani tankar rashin adalci ne da nuna bambanci Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani taro da aka yi kwanan nan a Jakarta wanda ya nuna muhimmancin ci gaban kawancen kungiyar hadin kan kasar Amurka da kasashen kudu maso gabashin kasashen Asia da ake kira ASEAN. Gwamnatin Amurka da sakatariyar ASEAN sun yi nuni akan nasarorin da kawancen ya samu wanda ya hada da shugabanci na kwarai. Adalci da ci gaba da tsaro wanda ake kira shirin ci gaba ko kuma progress wannan shirin yana samun tallafin kuɗi daga haɗin gwiwar hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID da hukumar harkokin wajen Amurka shirin progress ya taimaka wajen ci gaba manufofin ASEAN na inganta da kare mutuncin dan Adam, karfafa cibiyoyin zartaswa, majalisu da kuma shari'a, da kuma kiyaye doka da oda, da ci gaban kaddamar da manufofin da suka shafi kimiyya da sauran ayyuka. Shirin Progress ya koya ma Asian baya wajen fito da ka'idoji da hanyoyin taimakawa waɗanda aka yi safarar su, musamman mata da ƙananan yara, da hana hanyoyin ci gaba da safarar mutane. Shirin yana ƙarfafa ma Asian tunkara annoba irin su guguwar tsunami cikin gaggawa a yankunan su. Yana kuma hada kan matasa daga ƙasashe 10 dake cikin ƙungiyar Asian don shiga ayyukan ci gaba, irin su koyan hada fim, aikin jarida, wanda dama an yi shi ne don ƙarfafa masa sanin sun fito daga yanki ɗaya ne. Zumunci da tattaunawa tsakanin Asian da Amurka yana ci gaba da bunƙasa da ƙarfafa matuƙa, wanda ya sanadiyar haɗin kai mai ƙarfi tsakanin Asian da Amurka, inji jakada Dato Sharifa Nohana, wakilin ƙasar Malaysia na dindindin na Asian, kuma mai gudanarwa na ƙasa da ƙasa na harkokin Asian da Amurka. Muna matuƙar godiya ga taimakon da wannan shiri na Progress yake bai wa Asian da sakatariyar Asian, musamman a fannin magance safarar mutane, taimakawa wajen ƙirƙiro ayyukan Asian da tsakanin gwamnati da kwamitin 'yancin ɗan Adam, da kuma gabatar da wani dandali don goyon bayan Asian da ci gaba da ƙoƙarin ganin an samu yanayi mai cike da doka, a cewar Dato Lim Jok Hoi, babban magatakardar ƙungiyar Asian. Nasarar shirin Progress ya nuna ƙarfin ƙawancen da jajircewar ƙawayen namu don ganin sun ƙarfafa cibiyoyin Asian, a cewar wakilin Amurka na shirin Asian, Piper Campbell. Muna farin cikin ganin mutane da yawa sun taru don ganin nasarorin da shirin Progress ya samu. Muna fatan ganin mun gina shirin ta hanyar magajinsa, wato ƙawancen ƙungiyar Asian da Amurka, da ke kawo ɗorewar harkokin siyasa da kuma rayuwar al'umma ta yau da kullum, ko kuma shirin da zai kawo zaman lafiya da wadata a ƙasashen kudu maso gabashin Asia. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, sai kuma labarai amma wannan karan a takaice.
Amurka ta yi barazanar kakabawa Turkiyya takunkumi muddin bata saki fasto ba Amurkin da take tsare da shi ba. Idan Turkiyya bata saki wannan limamin da bai aikata laifin komai ba, ba tare da ɓata lokaci ba ta maido shi gida, Amurka za ta sa wa Turkiyya takunkumi mai tsauri, inji mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence yau Alhamis a wani taron koli kan 'yancin addini da aka gudana a ma'aikatar harkokin waje wajen Amurka. An tsare Andrew Broston, wani limamin Krista na majami'ar Black Mountain da ke jihar Carolina ta arewa a Turkiyya, bisa zargin ayyukan ta'addanci da leƙen asiri, batun da ya kawo dangantaka tsakanin Turkiyya da Amurka ƙawancen abokan NATO ta yi sanyi. Shugaban Amurka Donald Trump shi ma ya ambaci batun a saƙonsa na Twitter, inda ya ce Amurka za ta sa wa Turkiyya takunkumi sabili da ta tsare fasto Andrew da suka yi na lokaci mai tsawo. Ya gogor mai kare hakkokin ma'aikata da yakin kwatar 'yancin kai da marubuciya da kuma fitattar mai ɗinka kayayyakin ƙawa sun shiga takarar zaben shugaban ƙasa Zimbabwe, ko da kuma kowannensu ya samu nasara ko babu, sun shiga tarihi a matsayin mata da suka fara shiga takarar shugaban ƙasa a Zimbabwe.
Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdo
da ta tana gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Lesser Gresham da ta hada da bada umarni, da injiniyan mu na yau Malam Suleiman, ni Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya.